masalatun
masala kenan
wa mukata zahulu wa mukata lahul faru wadda mu
wadda wa mu
wadda wa mu na'am wa mukata zahul fauru
wa mukata lahu abun hukuntawar sa shi hani
na'am
al fauru shine gaggawa an ga ce an hani abun nan ta gaggawa abun wadda wa mu
wadda wa mu
kuma abun shi har abada in aka hana ba wace aka an yi hani nan zuwa wani lokaci ba shine abun hukuntawar sa
amrun li gaddin nahi
eh kaman yanda kishin koro manhiyin anu ne ko shine yaje amrun li gaddin nahi shi amri shine yazo ga kishin nahi
wassalamu
wassalamu amince ta bada alama ne ta ba alƙawari inda aka ce a hani ne wannan to kishin ne na amru kishin ne na horo a haka yake ko ba
amru
li gaddin nahi inda aka ce horo kishin ne na hani ai ko kuma hani kishi ne na horo ai dai ne ko a shi dai ne shi ma wa salamu amince lati ayata mata alamu ne ta ba